sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce ta da Muhammad Hafiz Baballe. Sauraro abokan aiki muke zuwa muku daga a wannan shiri yau Alhamis 2 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai.
Masu ikirarin jihadi sun kashe sojojin Siriya 11 a wasu harhare daban da suka kai a arewa maso yammacin kasar. Shugaba Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy kan kara yawan bashi da kasar za ta ci. Mahukuntan Taliban na Afghanistan sun yi watsi da zargin cewa an yi amfani da yankinsu wajen kai harin bam a masallaci cikin makon nan a Pakistan.
Kanan labaran kenan. A yanda ake dab da gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa, 'yan majalisun tarayya, gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36. Akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. Yau za mu haska fitila ne kan jihar Benue. Sannan muna tafa da wata muhawara da muryar Amurka ta shirya, inda 'yan takarar kujerar gwamna a jihar Plateau suka sha alwashi magance tarin matsalolin da jihar ke fuskanta, in har jama'ar jihar sun ba su kuri'unsu. Kamar kowace rana kamar ta yau, Alheri za ta shigo da shirin ta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kashe sojojin Siriya 11 jiyar Laraba a arewa maso yammacin kasar a wasu harhare daban da kungiyar masu ikirarin jihadi ta Hayat Tahrir al-Sham suka kai, kamar yadda kungiyar da ke sa ido kan yaki ta rawaito. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya da ke da mazauninta a Burtaniya ta ce kungiyar HTS ta harba rokoki kan wani sansanin sojin Siriya, inda suka kashe sojoji 8 a kusa da kafar Ruma a lardin Idlib. Daga baya an rawaito cewa an kashe sojojin Siriya 3 a wani hari sarika nuki a kusa da kafar Nabil da ke lardin. Ya kuma kara da cewa mayaka masu ikirarin jihadi na HTS ke da alhakin kai harin. Zafin mambobin tsohuwar kungiyar Al-Qaida ta Siriya ne ke jagoranta kungiyar HTS. Nan take dai kafofin yada labaran Siriya ba su bayar da rahoton kai harin ba. Kimanin rabin lardin Idlib da ke arewa maso yammacin kasar da kuma yankuna da ke da makwabtaka da lardunan Aleppo da Hama da Latakia na ƙarƙashin ikon kungiyar HTS da sauran ɓangarorin 'yan tawaye ne. Yankin Idlib na da mutane kusan miliyan 3, waɗanda kusan rabinsu ke gudun hijira. Jiya Laraba, Amurka ta saka takunkumi kan ƙarin jami'an 'yan kasuwa da ke da alaƙa da yakin da Rasha ke yi da Ukraine, inda ta auna wani dillalin makamai ɗansa da kuma wasu gungun kamfanoni masu zaman kansu na Asiya da Turai da kuma Gabas ta Tsakiya, saboda ƙoƙarin taimakawa Moscow wajen samun ƙarin makamai a tsawon yakin da take yi na kusan shekara guda. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta bayyana takunkumin da ta kakaba wa dillalin makaman na ƙasar Rasha Igor Zimenkov da ɗansa Jonathan da kamfanonin da ke da alaƙa da cibiyar sadarwa ta Zimenkov a ƙasashen Singapore, Cyprus, Bulgaria da Isra'ila da sauran ƙasashe. Yunkurin da Rasha ke yi na yin amfani da wasu wakilai don kaucewa takunkuman da Amurka ta kakaba mata ya nuna cewa takunkumin ya ƙara wahalhalu da tsadar gaske ga rundunar soja da masana'antu na Rasha wajen samar da kayan yakin Putin, inji mataimakin sakataren Baitul Malin Amurka Wali Adeyemo yayin da yake magana kan shugaban Rasha Vladimir Putin. Ma'aikatar Baitul Malin ta bayyana sunayen mutane 22 da kamfanoni da ta ce suna da alaƙa da hanyar kaucewa takunkumin da take tallafawa rukunin masana'antu na sojan Rasha. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy a fadar White House jiya Laraba, wanda shine karan farko da aka zauna tsakanin shugabannin biyu tun lokacin da 'yan Republican suka karbi ragaman mulkin majalisar wakilai bayan zaben rabin wa'adi na watan Nuwamba bara. shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da bukatar gaggawa ta kara yawan bashin da kasar za ta ci, adadin kudade da majalisa ta bawa gwamnati damar taranto don biyan bukatun kashe kuɗi da ake da su. Biden ya bayyana karar ga makati cewa haƙƙinsu ne kada su bari wani abu da ba a taɓa ganin irinsa ba, kuma mummuna na tattalin arziki. A cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar bayan taron, kundin tsarin mulkin Amurka a bayyane yake game da wannan wajibci, kuma jama'a Amurka suna sa ran majalisa za ta gana da ita kamar yadda duk magabatansu suka yi babu sharaɗi. Bashin Amurka ya kai dala tiriliyan 31.4 a ranar 19 ga watan Janairu idan ba a cimma yarjejeniya ba. A karan farko kasar za ta shiga taɓarɓarewar tattalin arziki cikin 'yan watanni, lamarin da ka iya jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali.
A yayin da ake dabda gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa, 'yan majalisun tarayya, gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36, akwai muhimman bayanai daban-daban a kan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zaɓe, a yau wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta yi nazarin harkokin siyasa da zamantakewar al'umma a jihar Benue. Ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
A yayin da ake dabda gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa, 'yan majalisun tarayya, gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36, akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. Bari mu fara kawo muku bayanai akan Benue, jiha da aka kirkira a shekarar 1976, wacce ke ɗaya daga cikin jihohin arewa ta tsakiya. Jihar dai na da yawan jama'a kusan 4,253,000 a bisa ga alƙalman ƙidayar jama'a da aka yi a shekarar 2006. Jihar ta samo sunanta ne daga kogin Benue, kogi na biyu mafi girma a Najeriya, kuma ta yi iyaka da jihohi shida wanda suka hada da Nasarawa, Taraba, Kogi, Enugu, Ebonyi da Cross Rivers, kuma tana da iyakar ƙasa da ƙasa da Kamaru zuwa kudu maso gabas. 'Yan ƙabilar Tiv, Idoma da Igede ne ƙabilu mafi girma a jihar. Akwai Itulo, Ibo, Jukun da dai sauransu. Babban birnin jihar shine Makurdi. Benue jiha ce da ake matatakin matattarar abincin Najeriya saboda arziki noma, kuma amfanin gona da aka fi nomawa a cikin ta sun hada da lemun zaki, mangwaro, dankalin gida, rogo, waken suya, dawa, riɗi, shinkafa, gyada da kwakwa. Abdullahi Shalan shine gwamnan soja na farko a jihar ta Benue daga ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976 a lokacin mulkin soja na General Olusegun Obasanjo, mai ritaya bayan da aka cire jihar Benue daga tsohuwar jihar Benue Plateau. Bayan Shalan, gwamnoni 12 ne suka mulki jihar zuwa shekarar 1999. Goma daga cikin sojoji ne, sannan biyu kuma na farar hula. Bayan dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999, George Akume ya ɗara kan karagar mulkin jihar a matsayin gwamna ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Gabriel Towa Suswam, shi ma jam'iyyar PDP daga shekarar 2007 zuwa Mayu na 2015, sai kuma gwamna da ke dabda kammala wa'adin mulkinsa na biyu, wato Samuel Lora Otom, wanda daga APC ya koma PDP daga watan Mayun shekarar 2015 zuwa yau. A zaben gwamnan jihar Benue mai zuwa na watan Maris din shekarar 2023, 'yan takara da ke kan gaba su ne Hayasin Aliya da mataimakinsa Sam na APC, wanda kotu ta soke zaben fidda gwani da ya samar da su a matsayin 'yan takara sakamakon rashin bin ka'ida. Sai dan takarar jam'iyyar PDP Titus Uba, wanda shi ne kakakin majalisar dokokin jihar da mataimakinsa John Ngbede, Herman Himbe da Christopher Onyiloyi Idu na jam'iyyar Labour, Ben Ruben Angwe da Comfort Ogbaji na jam'iyyar NPP da dai sauransu. Ya zuwa yanzu dai, 'yan asalin jihar da ma masauna na ci gaba da bayyana cewa ababen da suka fice musu tuwo a ƙwarya su ne rashin tsaro, matsin tattalin arziki, koma baya aikin noma, rashin aikin yi ga matasa da dai sauransu, kamar yadda za ku ji daga bakin Ben Agande da wasu mutane.
Abun da ya ja mutane hankali shi ne maganin insecurity dina ya sa ba su zuwa gona. Su mun san Benue cewa manoma ne, amma akwai wasu wuraren da mutane ba su zuwa gona. Beyond that, the cost na abubuwa, so the combination na wannan abun insecurity, the cost na abubuwa has affected the production da muke yi a Benue. Abun da federal government, the state government suka yi, we believe that there has been a little improvement, and mun san cewa daga yau zuwa gaba there will be greater improvement a wannan shekara.
The issue that is most of concern to us in Benue State. As we head into the 2023 general election, is the issue of insecurity. So all of these have occasioned upon the citizenry a cash squeeze.
Ko menene al'umma mazauna jihar Benue ke cewa game da tsare-tsaren hukumar INEC da take kan yi don gudanar da zabe da kuma shirin da masu kada ƙuri'a suke don tunkarar zaben? Ahmad Muhammad dake aikin kanikanci a makurdi yayi bayani.
A gaskiya ban da ƙarfin gwiwa, rashin ƙarfin gwiwa na shine ga yanda akai arrangement din zaben, mun san cewa mafi yawancin mutane ba su da voter card. Kamar ni da nake miki wannan magana, voter card nawa bin zuwa hannuna ba. Kin ga cewa ba ni da ashuwaran na zan zabi wanda nake so ranan zabe. Ina ɗaya daga cikin tangarɗar ƙasar mu Najeriya. Ya kamata a ce wata uku kafin zabe kowane ɗan ƙasa yana da nashi voter card a hannun shi.
Kazalika mutane na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da tsarin zabe da yadda za a tabbatar da gudanar da ingantaccen zabe cikin zaman lafiya da lumana.
Sunana Binta Garba, ba kowa bane ke da privacy ma. Wasu suna da shi, wasu ba su samu ba. Kuma election din kin san kada mu ji abin da muka yi da kowa yace sai baba kuma abubuwa sun lalace kudin prices na komai na abinci da sauransu. So kin ga the best thing ya kamata kowa ayi tunani da kyau, yi zabe da kyau amma babu abin da ya wuce zabin Allah.
Sunana Ada Achanya. Magana na election 2023 J&J state na because na the voters card na. Jin zaba shugaba woni ba zai ba mu kunya ba. Mu zaba mutum je yi aiki. Stakeholders su sa hannu su ba electorate security. Maganan kudi su stakeholders INEC su ba security. So that agent ba su kawo fada ba. So that electorate su yi free and fair election.
Bima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Halima Abdulrauf, yanzu kuma Hafiz na dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jiya Laraba, mahukuntan Taliban na Afghanistan suka yi watsi da zargin cewa an yi amfani da yankin su wajen kai harin bom a masallaci cikin makon nan a Pakistan, inda suka buƙaci makwabciyar ƙasar da ta yi bincike sosai kan irin wannan ta'addanci kafin ta dora laifi akan wasu. Ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaki ya shaida wani taro a Kabul, babban birnin ƙasar, cewa kamata ya jami'an Pakistan su samu bakin zaren warware kalubalen tsaro da suke fuskanta a cikin gida da kuma daina shuka tsabar kiyayya a tsakanin ƙasashen musulmin biyu. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin harin bom ɗin da aka kai a wani masallaci da ke cike da cunkoson jama'a a headquarter 'yan sanda a lardin da ke da tsaro a birnin Peshawar na Pakistan. Fashewar bom ɗin ta yi sanadin mutuwar masu ibada sama da 100, waɗanda galibinsu 'yan sanda ne, tare da jikkata wasu da dama da ruguza benen saman ginin. Daga ƙarshe, a wani shirin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fara wani shiri na tallafawa manoma da gwamnatocin Afirka wajen yin shiri da kuma daidaita kalubalen samar da abinci da sauyin yanayi ke haifarwa. Wakilin Amurka na musamman kan samar da abinci na duniya, Dr. Kari Paula, ya kaddamar da sabon shirin jiya Laraba a cibiyar dabaru da nazarin ƙasa da ƙasa da ke Washington.
Crops adapted to climate, pests, diseases and the needs of the marketplace.
Yace shuka da ta yi daidai da yanayi, maganin kwari, cututtuka da kuma buƙatun kasuwa sharadi ne na samar da abinci. Ƙasa mara kyau ba ta samar da abinci da yawa. Paula, wanda ya ziyarci ƙasashen Zambia da Malawi kwanan nan, ya yi gargaɗin cewa akwai buƙatar a samar da amfanin gona cikin gaggawa da aka shirya don jurewa illar sauyin yanayi da buƙatun noma na ƙaruwa al'umma Afirka. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan takarar kujerar gwamna a jihar Filato sun sha alwashin magance tare matsalolin da jihar ke fuskanta idan jama'ar jihar suka ba su ƙuri'unsu. Kamar yadda za ku ji a wata muhawara da muryar Amurka ta shirya a jihar, ga wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji da ƙarin bayani.
'Yan takarar kujerar gwamna a jihar Plateau sun sha alwashin magance tarin matsaloli da jihar ke fuskanta in har jama'ar jihar sun ba su kuri'unsu. 'Yan takarar sun dauki wannan alkawali ne yayin tattaunawa da muhawara da gidan rediyon muryar Amurka ta shirya da gudunmawar jami'ar Jos da gidan rediyo da talabijin na jihar Plateau da Unity da ke Jos da aka gudanar a jami'ar ta Jos. 'Yan takara shida ne daga cikin 17 suka samu halartar muhawarar. Dan takarar gwamna a karkashin jami'ar ADC Solomon Nandi Chendang ya bayyana yadda zai tunkari matsalar tsaro.
Tsaro ba abin da za a yi siyasa da ita ba, kamar jami'a wanda kuka sani lokacin yau shi ne soyayya da kuma haɗin kai na jama'a. Mu kawo policies din kowane ɗan party state.
Shi ko dan takarar jami'ar APC Nentawe Yilwada wanda ya gudanar da muhawarar ta harshen nasara ya samu mai yi masa tafin tani.
Yace na farko shine sha'anin tsaro domin tabbatar da tsaro da kuma samar da cigaban jihar Plateau. Yace kuma zai kokari wajen gina al'ummar jihar Plateau da samar da wadata ta arziki.
Dan takarar gwamna a jami'ar Abga Samuel Abashikwa ga abin da yake cewa.
Muna magana early warning system da ba mu danga fawa a wurare na tsoro, kuma duk da sophisticated equipment da kasar waje take da shi, dole they rely on human beings to ba su first class information.
Caleb Mutfang da ke takarar gwamna a jami'ar PDP kuwa cewa yayi.
Ba wani abu ya kawo ni siyasa ba, illa in zo in ba da kaina domin rayar da kasar Plateau. Kuma na tabbata idan Allah ya yarda za mu raya Plateau da zama kasa mai sha'awa.
Shi ma dan takarar gwamna a jami'ar PRP mai makulli Luka Pampe ya ce.
Dole a yi ba jama'a adalci, tsakanin manoma da makiyaya dole a basu adalci. Wato wannan ne abinda ita PRP, jami'ar PRP ta tsaya a kai.
Mr. Ponya Ibrahim da ke takarar gwamna a jami'ar SDP mai doki ga irin nashi bayanin.
Ayyukan da zamu yi a Plateau State, mun ga mun ce a SDP cewa 40% na appointment, 40% na kasuwanci zamu ba mata ne, zamu ba wanda they are less privileged.
Tun farko shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya ya yaba wa muryar Amurka da wannan yunkuri na ba 'yan takara zarafi su bayyana kudurorinsu wa jama'ar da za su zaɓe su.
That organizing a location like this is very very important. You know, for the development of the Plateau and the development of Nigeria.
Shugaban cibiyar nazarin tashin hankali da samar da zaman lafiya a jami'ar Jos Farfesa Danny McCain yace demokradiyya tana aiki ne da kyau idan akwai mutunta juna da amincewa da abin da wasu suka yi imani da shi.
Democracy and peace work best when there is mutual respect.
Tattaunawa da muhawarar dai shine na farko da muryar Amurka ta shirya da za a gudanar a jihohin Kano, Sokoto, Kaduna da Adamawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba roki ka don ka hoyi ba.
Mata yanzu su fito su ma su taka rawan gani a unguwanninsu a cikin al'ummansu kuma su shiga siyasa.
Mafi mahimmanci shine goyon bayan, muna neman goyon bayan maza. Domin dole sai da goyon bayan su.
Masu saurara assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage saura makonni uku a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya, makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da na majalisun jihohi. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka fara haska fitila kan matsayin takarar mata a wannan zabe da kuma abin da za a iya yi a cikin wagegen gibin da ke akwai tsakanin takarar mata da ta maza. Yau ma muna tare da Hajiya Binta Musa, shugabar kungiyar haɗin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar Plateau, da Ambassador Roda Godul Jahuta, shugabar kungiyar mata Krista reshen jihar Plateau, sai kuma Dokas Lenkat, shugabar gamayyar kungiyoyin ma'aikatan gwamnati a jihar Plateau mai barin gado, da ambasada Redwan Jimat Imam, malami karkashin kungiyar Jama'atu Nasrul Islam, ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ci gaban tattaunawar.
Kamar yadda ita Madam Roda ta yi magana, maza sun mamaye sun yi babakere, kuna mazan nan me yasa har yanzu ba ku ba mata zarafin da su ma a ce za su samu kaso na yadda ya kamata a cikin harkokin siyasa ba?
Da farko dai, kamar yadda kika sani, ni ba dan siyasa bane, amma ina sauraron abin da yake tafiya a siyasance a kasa, kuma ina bibiya. Kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa take, ta bayawa kowane dan Najeriya dama ta shiga jam'iyyar siyasa. To ni ina tunanin cewa tunda ajiya ta bada lissafi cewa mata yawan su a Najeriya sun dauki kashi 49 cikin 100, kun ga wannan ba karamin yawa bane. Maza suna da kashi 51 kenan. To me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasun nan, kuma su kasance kowane jam'iyya su shiga da yawa? Idan suna cikin jam'iyyu, tunda tsari ya ce jam'iyyun siyasa ne za ta fitar da gwanin takara, sai su taka rawa na azo a gani a cikin waɗannan jam'iyyu. Idan suka yi wannan, to lokacin da aka tashi fit da gwani na jam'iyyu, to sai su mara wa mata baya, kuma ba za a rasa mazaje da za su mara masu baya ba.
Kenan kana cewa
misali yanzu idan kika duba Adamawa, ai zaki ga cewa mace da ta karbi ta samu tiketi na jam'iyyar APC gaba daya ta kada mazaje sama da guda nawa, ar so on shugaban hukumar EFCC ta kada shi, ta kada gwamna, ta kada wani, ta kada wani. Me fata wannan karfin? Tana cikin jam'iyya, ana damawa da ita, mutane kuma sun yadda da karfinta da kuma tunaninta da kuma irin adalcin nata.
Amma bisa ga wannan misalin naka, a cikin jihohi 36 har ma da guda daya birnin tarayya, kusan za a ce ita daya tilo ce wanda ta kai wannan. Me yasa ya zama haka?
To wannan idan kika duba asarin Najeriya zabe da aka yi a shekara 1990, an samu mata guda 15 ne kawai da suka shiga wannan gidan majalisar tarayya. Da aka zo kuma 2003, sai abin yayi sama, aka samu mata har guda 31. To zuwa 2003 kin ga sun ninke abin da suke da shi, bi ma'ana wayewan ya karu. To da aka zo kuma 2007, a madadin su kara karfi a siyasancin, sai suka rage, suka sake, suka yi kasa. To yanzu nan yanda nake maki magana, a 2017 da aka yi zabe a 15, to an samu mata guda 27, to yanzu ana da 29. To kinga bi ma'ana ai mutum ba zai dauka, siyasa is a game of number, ana duba yawan mutane ne kuma da mabiyanka da kuma ya zaka iya deliver na zabe. Saboda haka mata yanzu su fito su ma su nuna, su taka rawan gani, ya zama an san su cewa wayannan da gaske idan aka ce su wakilce mu, za su wakilce mu. Ina ga shugaban kasa na yanzu ya baiwa mata wasu gurbi masu mahimmanci. Ki duba yanda ya mara wa tsohuwar ministan finance, ya mara mata baya, kuma ya nima duk shugabannin kasashen duniya masu ji da shi su mara mata baya domin ta kasance shugaban bankin duniya, kuma ta samu. Ku duba yanda ya mara wa ɗaya daga cikin ministocin shi baya, Amina, wanda a yau yanzu ita ce mataimakiyar shugaban majalisar ɗinkin duniya. Idan ba a so irin waɗannan makaman, kun ga makami ne da ake iya ɗora mutum, an kuma ɗora su kuma suna kokari. To na siyasa ba a ɗora mutum, mutum ne zai kai kanshi ya shiga a dama da shi, kuma ya nuna wa duniya cewa ita za ta iya, kuma za ta iya bada abin da ake bukata.
To bari zan dawo gare ka. Madandoka cikin ji abin da shi yayi bayani, wato kusan bisa ga bayanin sa, mata idan har kuka dage kuka yi kwazo kuka yi abin da ya dace, za ku samu wannan makamai ba tare da cewa ku yi ta roƙo kamin a baku ba. Idan kika duba majalisun siyasar nan da yake magana, duk da yake an samu haurawa, amma idan kika duba musamman bari mu dawo nan jihar Plateau, mace ɗaya ne tilo a majalisar dokoki, wancan karo mace ɗaya ce tilo a wancan a matakin majalisar dokokin jiha. Idan kika duba kaman jihar Nasarawa ba mace ko guda ɗaya, ina aka samu wannan akasi?
Zan yadda da shi a wani fanni cewa matan ba mu fito ba, amma mafi mahimmanci shine goyon bayan, muna neman goyon bayan maza, domin dole sai da goyon bayan su. Kamar lokacin da ni na fita, kina da kwazo yin mulki ko kina da mutane sun gan cewa zaki iya yin aiki, amma dole sai mazan sun yadda ke ki shigo zaki iya shigowa. Domin ni namiji ne ya sauka, amma da waɗansu mazan suka zo za su yi tarayya da mu mata biyun, shine ya tashi ce musu a'a, wannan zarafi a ba mata, su ma mu gwada mu gani ko za su iya. To takaddu suna nan, aikin da wani yayi za iya zuwa a duba a gani ya aka yi. Dole ko mun ki ko mun sun muna neman goyon bayan maza. Kamar a nan a Plateau din, ya za a ce a cikin 17 local governments a ce mace ɗaya ne kawai tilo ta shiga House of Assembly, ai abin kataici.
Ba ma local government ba ma, za ki gani sun kai kusan 20 a
haka yawa su wards din da su sauransu, amma sai a ce mace ɗaya. Ina ganin mazan ne har yanzu ba su yadda cewa mata mun kawo ga lokacin da ya kamata mu ma mu shiga cikin mulki ba. An ana maganar siyasa, menene siyasa? Siyasa shugabanci ne. Mata ya lokaci ya kai mata su tashi yanzu, kada mu zauna mu jira, kuma domin muna da wannan Allah ya riga ya bamu ability na shugabanci tun daga gida, tun daga iyali ne shugabanci ke farawa. Kuma Allah ya riga ya ba mata wannan kwazon na shugabanci, lokaci ya kai, lokaci ya yi mata su tashi. Shi yasa muke takama ko kuma muke yabon ita mamanmu kamar su Pauline Talen, bata zauna ba. Mata su dubi irin waɗannan matan da suka tashi, suna nan suna gwamnati, ana yi da su ana dama da su, lokaci ya yi mu tashi, ba wai mu zauna kuma muna ma waɗansu aiki su suke ci sannan su dawo su samu cikin wahala ba.
Ba iyakata kenan ba, idan kuka kasance tare da mu mako mai zuwa za ku ji irin wahalhalun da Madam Dokas ke ambato. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajiya Binta Musa da ambassador Roda Godwill Jahota, sai Dokas Lekati Suf da kuma ambassador Redwan Jimat Imam da wakilinmu Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Jumbe Hamza daidai da ta sautin shirin. A madadinsu duka alheri, ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya.
Madalla a gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma ga wannan sakon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Shibirin a Lagos.
Madina Dauda da kenan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Jama'a sai kuma na afuwa ba za mu samu ka muku takaitattun labaran duniya ba saboda karancin lokaci. Amma kafin mu sallama da ku bari mu taya iyalan marigayi Alhaji Abdulmumini Abubakar da na Alhaji Sanusi PZ Ahmad na auren ƴaƴansu Alhaji Usman Abdulmumini da malama Naja'atu Sanusi PZ Ahmad za a daura da misalin karfe 9 na safe a ranar 4 ga watan Fabrairu a gidan Malam Ahmadu da ke kusa da Dr. Ibrahim Jalo Restaurant Jalingo Taraba. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shiri da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da kuma Jumbe Hamza, ni Hadiza.